Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Talata 25 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Hadiza Kari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da bayyana shakku dangane da yadda gwamnatin jihar za ta sarrafa naira biliyan 15 da ta ciyo bashi daga guda cikin bankunan kasuwancin kasar.
To ina tabbatar maka cewa wannan kudi da ake nema yadda za a yi amfani da su mun yi wa al'umma alƙawari za mu yi amfani da kudin nan yadda ya dace kuma za mu dinga fadar yadda muka yi da su daga lokaci zuwa lokaci.
Bayan haka kuma babbar kotun tarayyar Najeriya ta yanke hukuncin daurin shekara 7 ga tsohon kakakin jam'iyyar adawa ta PDP Walisa Metu kuma da kuka ji a shirinmu na rana a yau.
I bade laifi an bashi ya bada ne a siyasa duk kudin siyasa idan aka ba mutun ya bada ba yau laifi bane.
Yau kan wannan batu ne zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Ya kuke kallon hukuncin da kotu ta yankewa tsohon kakakin PDP wato Walisa Metu bayan da aka same shi da laifin karban kuɗi sama da miliyan 400. Lambar za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Daga nan kuma muna nan tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger amma duk kafin nan sai a gyara zama domin shige da duniyar ta yini.
To jama'a assalamu alaikum. An shiga yanayi na jimami a kasar Masar bayan rasuwar tsohon shugaban kasar Hosni Mubarak a yau Talata. Mubarak ya rasu yana mai shekara 91. Ya kuma taka rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yankin Gabas Tsakiya gabanin a hanbar da gwamnatinsa a guguwar sauyin da ta ratsa kasashen Larabawa. Marigayin ya kwashi shekara 30 yana mulkar kasar ta Masar kuma kamar sauran kasashen shugabannin kasashen Larabawa. Mubarak ya mallaki wato ya mulki kasar ta Masar tamkar mallakin sa inda aka zarge shi da baiwa ƴan uwansa da abokansa mukamai masu maiƙo tare da yunkurin ganin ɗansa ya gaje shi. Hussein Abdulrazak shine tsohon shugaban jam'iyyar Tagammu mai ra'ayin mazanja.
The most important objective he saw is to achieve stability and security.
Yace abubuwa muhimmai da Mubarak ya fi mai da hankali akai a lokacin yana raye sune samar da daidaito da kuma tsaro. Hukumar da ke yaki da yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a samu barkewar cutar coronavirus a nan. A yau Talata ƙwararriya a hukumar ta CDC Dr. Nancy Mezonia ta ce an wuce shallin dasa alamar tambaya ko za a samu barkewar cutar a nan Amurka. Mutum da ake a yanzu shine yaushe za ta barke. Ta kuma ce Amurkawa su kwanda shirin cewa ɓullar cutar za ta yi matuƙar shafar harkokinsu na yau da kullum. Tana mai cewa ba za su iya hasashen girman yadda cutar za ta yaɗu a sassan ƙasar ba. Gargaɗin na hukumar ta CDC na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a yau Talata cewa ƙasashen duniya su fara tunanin hanyoyin da za su tunkari cutar idan ta ɓarke a yankunansu. Hakan dai yana faruwa ne kuma yayin da shugaban Amurka Donald Trump a yau Talatar ya ce an dasa matakan daƙile yaɗuwar cutar duk da cewa ya nemi dala biliyan 2.5 daga majalisar dokoki a matsayin kuɗaɗen da za a ajiye su idan buƙatar gaggawa ta taso a yakin da ake da cutar. To jami'a Italiya ma na can suna faɗi tashin ganin sun daƙile yaɗuwar cutar wacce ake wa laƙabi da COVID-19 bayan da a yau Talata aka samu wasu mutum biyu da suka kamu da cutar a Tuscany da Sicily dake da tazarar ɗaruruwan kilomitoci daga arewacin ƙasar da aka hana shige da fice a wasu garuruwan yankin bayan da mutum 7 suka mutu sanadiyar cutar. Rashin cikakkun bayanai kan inda cutar ta samu asali a arewacin yankin Lombardy da Veneto sun sa jami'an kiwon lafiya ƙasar suna farautar mutum na farko da ya fara kamuwa da cutar wanda aka wa laƙabi da patient zero saboda ba a san waye ne ba. Wannan na kuma faruwa ne a daidai lokacin da Afghanistan ita ma ta bayyana samun mutum na farko da ya kamu da cutar. Farazuddin Feroz shine ministan kiwon lafiya a ƙasar ta Afghanistan.
I announced the first case of coronavirus in the province.
Yace ina mai sanar da ku cewa a karon farko an samu ɓullar cutar coronavirus a lardin Herat mun kuma keɓe mutumin a wani asibiti. Jami'ar DPP mai mulki da ɗaya daga cikin jam'iyyun adawa ta UDF a ƙasar Malawi sun haɗe wuri guda domin tunkarar zaben shugaban ƙasar da za a sake a watan Mayu. Masu lura da al'amuran siyasar kasar sun ce manufar wannan hadaka ita ce a samu sama da kashi 50 na adadin kuri'un da za a kada. An kafa gamayyar ce kwana guda bayan da majalisar dokoki ta ayyana ranar 19 ga watan Mayu a matsayin ranar da za a yi sabon zaben bayan soke wancan zaben da aka yi a watan Mayun bara wanda shugaba mai ci Peter Mutharika ya lashe da kyar.
We are both democratic, peaceful, and development-oriented parties.
Shugaba Mutharika kenan yake bayani kan hadakar inda yake cewa mu jam'iyyu ne na demokradiya. Muna kuma son zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Muna kuma da muradi daya na ganin mun inganta rayuwar 'yan ƙasar Malawi.
Madalla gaida Mahmud Lalo da karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To al'ummar jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da bayyana shakku dangane da yadda gwamnatin jihar za ta sarrafa naira biliyan 15 da ta ciyo bashi daga guda cikin bankunan kasuwancin kasar. Sai dai mahukuntan jihar sun ce za a yi amfani da kudaden ne wajen aiwatar da shirin gwamnati na ilimi kyauta daga matakin sakandare kai har zuwa ma primary. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Kimanin makonni biyu da suka gabata ne majalisar dokokin jihar Kano ta amince da ciho bashin kamar yadda bangaren zartarwa na gwamnati ya bukata ta cikin wata wasiƙa ga majalisar.
Babu shakka mun yi furci cewa ilimi a jihar Kano kyauta, ilimi a jihar Kano dole daga matsayin primary zuwa matsayin secondary tunda mun yi kuduri kuma in Allah ya yarda zamu yi nasara kuma mun fara samun nasara. To muna ganin wannan abun ba zai yiwu da irin kudaden da muke samu suke zuwa daga Abuja kawai ba. Dole sai mun hada da masu taimakawa ilimi a kasashe masu tasowa da kuma bashi wanda yake zamu iya biyan sa a cikin lokaci. To kaga akwai magana ta karin ajujuwa, akwai kuma maganar kayan koyarwa, akwai maganar daukan malamai, akwai kuma maganar wasu guraren ma babu ma makarantu.
Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan sharadan da aka gindaya wajen ciyo wannan bashi sun nuna cewa an rataya biyan kudaden ne a wuyan kananan hukumomin jihar guda 44 da aka rida cewa dama gwamnati za ta ciyo bashi ne a madadin su. Sai dai kuma Rabi Haya Shuaibu Ungogo da ke sharhi kan lamuran ilimi a jihar Kano na cewa
to yanzu misali an ba kowace karamar hukuma naira miliyan 100 kun suka kare kuma ina za a samu a cigaba, sannan kuma kudin kananan hukumomi na da me ake da su? Ba wanda zai ga ma cewa daga inda kananan kudin kananan hukumomi suke tafiya. To wannan miliyan 100 kun kuma in an kawo ta a ina za a sata, sannan su waye za su yi amfani da ita? Shin kudaden da kananan hukumomin jihar Kano suke yi kowa ya riga sun abin da ke faruwa baya, ana ganin hakika cewa kananan hukumomi suna iya samun da wasu abubuwa na jin dadin rayuwa ga al'ummar su, amma yanzu babu. Kuma an ce za a kawo naira za kowace karamar hukuma za a ciyo mata naira miliyan 300 ba tare da jin ra'ayin al'ummar ba. Lokacin gama daya a Kano in ka ajiye mata 15 biliyan za ta cinye akan harkar gina ajujuwa.
Shi ma honorable Anas Abdala guda cikin talakawa a jihar Kano ya ce
ni a matsayina na dan jihar Kano kuma wanda jam'iyya ta ce take mulki gwamnati na ce ba na goyon bayan a ciyo wannan bashi. Da an tambayi ra'ayina ba zan ba da goyon bayan a ciyo bashin nan ba. Yau inda kamar misali gwamnati za ta aro kudin nan naira biliyan 15 sai ta zo ta kafa wasu makarantu ko a shiya sai ta ce to kowace makaranta a misali za a dinga biyan duk wata uku kowace yarinya za a dinga biya mata kudi kimanin naira 30,000. Domin me za a kafa makarantun ne a kudin bashi har sai mun biya adadin wannan naira biliyan 12. Dan haka duk wanda yake son ya kai yarsa ina da hali ga guri nan. To kaga in aka gama biyan kuɗi to kuma sai a bar mu waɗannan makarantu su zama na gwamnati. Amma yanzu magana kake ta kaje ka aro naira biliyan 15 baka san ranar da za a je a biya ba.
To amma gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnati ba za ta baiwa talakawan Kano kunya ba game da wannan batu.
To ina tabbatar maka cewa wannan kuɗi da ake nema yadda za a yi amfani da su mun al'umma alƙawari za mu yi amfani da kuɗin nan yadda ya dace kuma za mu dinga fadar yadda muka yi da su daga lokaci zuwa lokaci.
Rautani sun ce yanzu haka dai ana dabda karɓo waɗannan kuɗaɗe naira biliyan 15 tun bayan da majalisar dokokin ta bayyana goyen baya da kuma amincewarta game da wannan batu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kamar yadda kuka ji a shirin namu na rana a yau, a Nigeria wata babbar kotun Abuja ta yanke hukuncin ɗaurin shekara 7 ga tsohon kakakin babbar jam'iyyar adawa ta PDP, Olisa Metu. Ga Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani.
Babbar kotun tarayyar Najeriya a Abuja ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 7 ga tsohon kakakin jam'iyyar PDP mai adawa, Mr. Olisa Metu. Kotu ta samu Metu da laifin badakalar da ta kai naira miliyan 400 zamanin tsohon gwamnatin shugaba Jonathan.
I have never done anything to perjure in court or to give the court false impression.
Metu wanda ya shigo kotu yana dingishi, ya taba nuna bacin rai ga yadda aka nuna ya yaudari kotu da fakewa da rashin lafiya.
Those are strong words to say that I misled the court. Those are very strong words.
Wannan babban zargi ne fa a ce nayi wa kotu ƙarya. Inji Metu biyo bayan wani zaman kotun da a lokacin ya fadi magashiya. Metu ya sha musan ta aikata ba daidai ba ga kuɗin da ya ce ya amince ya karba, amma da umarnin tsohon shugaba Jonathan ta hanyar ofishin tsohon mai ba da shawara kan tsaro kanar Sambo da Suki, da haka ya nemo Jonathan don ba da bahasi. Yanzu dai za a jira a ga Metu zai samu damar ɗaukaka ƙara ne ko kuwa a'a. Justice Aban Okun ne yanke hukuncin bayan samun Metu da dutu ma hudu da hukumar yaƙi da cin hanci AFCC take yi masa caji. Akilu Abdullahi Jigunu ɗan PDP ne da ya shaida shigowar Metu kotu gabanin yanke hukuncin. Ya ce ba yi wa Metu adalci ba.
Na gan shi normal a matsayin shi na ɗan wannan PDP kuma da ya samu rashin lafiya a kan kafan shi. Kuma ina jefa kafa kuma yana da matsala da ciwon kafa. Sai aka da zai kuma je wannan muguwar labari da ban ni ban ga biya rayuwa na ba matsayin na ɗan wannan ɗan PDP.
Yin Akilu Abdullahi Jigunu me yasa za ka tausaya masa saboda shi ɗan PDP ne? Me yasa baka duba laifin da kotu ta same shi da
shi? I beg laifi an ba shi ya bada ne. A siyasa duk kudin siyasa idan aka ba mutum ya bada ba yi laifi ba ne. Na farko kenan ba accounting. Yanzu idan misali wani gwamnati ta kawo. Idan wannan gwamnatin Buhari ta kautu wanda za a kama a ɗaure duk bazaran ƙasar nan sai ya cika da mutanen APC. Saboda sun yi wadaƙa da dukiyar jama'a.
Akilu Abdullahi Jigunu kai ba kotu ba ne kuma inda za ka yi irin wannan zargin kai ma sai ka kai ƙara.
Ai ba zargi ba ne gaskiya ɗaya ce. Ai ɗaya ce ba zargi ba ne. Kuma ina tabbatar maka Allah nuna mana wannan za ka ce yau ƙarfi na gari. Na gaya maka wannan magana Allah nuna mana wannan shekara. Ina tabbatar maka Allah zai nuna mana ranar. Kuma Allah sai ya saka ba duk ɗan firibi da aka ba shi ba da ake zuba wannan.
Wannan hukunci bai zama irinsa na farko ba a Abuja, inda kotun birnin tarayya ta yanke hukuncin ɗauri ga tsohon gwamnan Filato Joshua Dariye da na Taraba Jolin Nyami. Da hali yanzu suke gidan yarin kuje da ke Abuja. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Elikaya. Masu sauraro, yau akan wannan batu za ku kira domin ku bayyana ra'ayinku. Ya kuke kalla hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon kakakin jam'iyyar PDP Olisa Metu bayan da aka same shi da laifin karɓar kuɗi sama da miliyan 400. Amma kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar.
Ubangidana da za ka dauki zance na a rado Allah da ka hai hasashe na. Da bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin mu. domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To, mun samu waya daga Niger. Wa muka samu ne daga Niger?
Ba tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a cikin ba.
To, Malam Ibrahim mai wankin hula, to menene naka maudu'in?
To, sai dai afuwa saboda bana kusa da radio ban ji takamaiman abin da kuke tattaunawa ba.
To, muna tambaya ne muka ce ya kuke kallon hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon kakakin jam'iyyar PDP, Olisa Metu, bayan da aka same shi da laifin karɓar kuɗi sama da miliyan 400.
To, ni ra'ayina akai, na farko dai akwai adawa, sannan kuma na biyu amunan Najeriya in dai a tallaka ne ya san da cewa duk wani wanda aka kama da laifi a Najeriya, ko da an ci azartar shi da hukunci, hukuncin nan ba wani mai dorewa bane ba. Ba abin da muka fi so idan aka kama mutum ya yi laifi, ya saci kuɗi irin waɗannan adawa da kuɗin na aiki aikace a cikin ƙasa, shine kawai gurin mu kuma shine abin da zai mana farin ciki a rayuwa. Amma dan an ci an zartar mai da hukunci, wannan mu da ai da kara'ayi duka ɗaya ne gare mu, saboda ba shi muke so mu gani ba.
To, shikenan, mun gode. Yanzu kuma ga kira daga Gombe. Wa muka samu daga Gombe?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To, Malam Ayuba, bari mu ji ta bakin ka.
To, ra'ayina dai abinda aka masa yayi daidai, sannan kuma duk wani wanda ya sa ya taba kudin gwamnati ko kuma yayi wani almunda ana ko shi wane ne muna so ayi adalci a yanke masa hukunci, ko a wani jam'iyya yake kuma duk matsayinsa. Idan aka yi haka, an yi adalci, yin haka shine zai sa ƙasarmu ta zauna lafiya. Daga ƙarshe, ina muku fatan alkhairi, sannan akwai wasu masu sauraronku a Kafin Madaki suna muku fatan alkhairi.
Akwai
shi kansa Alhaji Kwan Sarkin Aska da kuma Sarkin Ladanu Madaki suna muku fatan alkhairi, a tashi lafiya, mun gode.
To, mun gode Malam Ayuba. Yanzu kuma ga kira daga Kaduna. Wa muka samu daga Kaduna?
To, Malam Ayuba, barka da sauka. To, Hajiya, sunana Murtala, Allah kiran ku daga garin Rigasa a Kano ta arewa Najeriya.
To, Malam Murtala, bari mu ji ra'ayinka.
To, ra'ayina abinda nake tunani, mu tun farko-farkon wannan gwamnati mai albarka ta mu ta APC muke so tun shekaran farko mu ga ana yan kamo ƙwayayen gwamnati da na adawa da kuma jam'iyyar da ke mulki don ba za a rasa ba. To, amma ga shi a wajen shekara da ya dai mu ji an kama ɗaya bayan shekara uku an ce sauran ina suke ne, shi kaɗai ne ko mai laifi wai a cikin ko jam'iyyar adawa ko mai jam'iyyar da ke mulki ne. To, ya kamata FCC ta san mu talakawa muna kallon ta, in tana aiki muna gani, in ma ba ta yi muna gani, amma ya kamata ya aiki duk mai laifi ko a ina yake a kamo shi aman kuɗin nan, kuma ya ajiye mana kuɗaɗenmu a bankinmu. Fatan za ku tashi lafiya.
To, madalla, mun gode Malam Murtala. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Ga kuma mun sake samun kira daga Kaduna. Wa muka samu daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam. Wa muka samu daga Kaduna?
Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To, Alhaji Musa, bari mu ji naka ra'ayin.
To, gaskiya al'amari irin wayannan dai abubuwa dai aka ce kotu ce dai baka da wata magana. Amma da mu dai abin da muke kira kotunan Najeriya, in fa ku ne yau ba ku ne gobe ba. Kuma ita mulki da haganta Allah yana ba kowa mulki da hagani. Da haka ne abin da nake duba irin wayannan a kama wancan a daura wancan a kama wancan ba fa shi ne 'yan ƙasa suke so ba. Mu abin da muke so a Najeriya mu ga komai ya daidaita, matsalar tsaro ta kauce, talakai daina fama da ƙuncin rayuwa, ita ce kawai mu fita a Najeriya. Amma duk irin wayannan da ma ɗauke hankalin al'umma ne a ce an kama wancan babba an kama wancan, mu ba shi ne muke so ba. A tashi lafiya, Alhaji Musa Garo, na gode.
To, madam, da mun gode Alhaji Musa. Wato tambayar da muka muku a yau shine ya kuke kallon hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon kakakin jam'iyyar PDP, Olisa Metu, bayan da aka same shi da laifin karɓar kuɗi sama da miliyan 400. Ga shi kuma mun sake samun wani kira. Wa muka samu ne? Daga ina muka samu kira? Assalamu alaikum. Mun samu kira daga Yola. Wa muka samu daga Yola?
Wanda kuka samu sunansa Alhaji Adamu daga Jimeta.
To, Alhaji Adamu daga Jimeta, menene naka ra'ayin?
A to ra'ayina dai shine tsakani da Allah hukuncin nan bai masa adalci ba
amma na da muku zaka dan rage radio ka ne naga kaman
dalin
yawa to
nagace
to nagode
bai masa adalci ba dalili na kuma shine ai umurni aka bace dai karba idan aka shugaba umurce ka kaje ka karbi abu ka kaiwa wani ya gaba shugaban ka kama dan aike ai masa adalci bai masa adalci bai abubuwan da yake faruwa a kasar nan akwai abun da yake nufi mu talaka mai da mu kaman mu musa abun da muke yi ba abun da ya dame mu daban abun da yake mana daban magana a kama mutum da ya daure shekara 7 a ce ina kudin
to ma
kudin da ya cinga
mun gode Alhaji Adamu yanzu kuma ga waya daga Taraba wa muka samu daga Taraba
Ibrahim Usman ne
to mallam Ibrahim Usman bari mu ji naka ra'ayin
so magana ta gaskiya dai abinda ni nake ra'ayi shine duk wani mahaluki kuma duk wani mutum da yake da wannan hannu a irin wannan abun ya kamata mu talakawa dai mun zabi Muhammadu Buhari kuma muna da kishi akan shi muna da yakini zai mana wani abu to wannan gwamnati dai tsakani da Allah aikin da take mana muna mata da kyawun zato amma kuma muna so duk wani wanda yake da laifi a kama shi ire-iren sa dan akwai shi da yawa
to malam mun gode da wannan ra'ayin naka yanzu kuma ga kira daga Niger wa muka samu daga Niger
ka samu mala Hamisu mai naka injiniyan Wando a Masego local government Niger state Nigeria
to malam Hamisu to menene naka ra'ayin
to ra'ayina wannan kamun da aka yi gaskiya sai mu ce wannan kotun ta hukunci yanda ya kamata saboda idan aka duba mutanen nan fa zalunci ne suka yi ba wai kudin su ne suka dauka suka yi amfani da shi kudin talakawa ne saboda haka muna ma shugaban kasa Allah Ubangiji ya kara masa jagoranci muna masa addu'a kuma wannan kanakan duk wanda a zalumi a kama shi a hukunta shi daidai irin hukuncin da ya yi ya kamata kuma kafin a yanke musu hukuncin aurin da za a yi musu ya kamata a karbi abinda suka sata sannan a yi musu hukuncin da ya kamata assalamu alaikum mu kwana lafiya
to mun gode da naka ra'ayin mun sake samun kira daga Taraba wa muka samu daga Taraba
eh kuna magana da Dauda Gwanoti dan kare-kare daga Taraba state
to malam Dauda gare ka menene naka ra'ayin
wato ra'ayina a gaskiya in za a yi hukunci za a yi hukunci na gaskiya a zahirin gaskiya za a yi bincike a Najeriya irin wannan wanda suke almundahana da kudaden al'umma suna da yawa a Najeriya ba kadan ba amma gaskiya hukuncin ana tafiyar baya mana yadda muke so ya kamata a yanzu haka daga hawan mulkin Buhari zuwa yanzu sun samu ne a yanzu an kama duk wanda yake dauke da wanda ya saci kudin al'umma
to mun gode malam da wannan ra'ayin naka yanzu kuma sai Bauchi wa muka samu daga Bauchi
suna na Garba Ayuba daga karamar hukumar Ganjiwa a jihar Bauchi
to menene naka ra'ayin
to alhamdulillah ra'ayina dai yana da kyau duk wani wanda ya taba kudin gwamnati ko da shine wane ne ba ma Olisa ne tu ba a masa hukunci daidai da abin da yayi in aka yi haka shine an yi adalci daga karshe Garba Ayuba Imam yana muku fatan alkhairi ku tashi lafiya nagode
to mun gode da wannan ra'ayin naka yanzu kuma da haka muka kawo karshen daukar wayoyin ku muna muku godiya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Niger
wasanni a takaice
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da shigar League ta Jamhuriyar Niger inda ake mako na 16 a Esdouane Tawon birni mai Talele Olympic Football Club ita ma ta mai da ci 3-1. AS Fan ta soja ta sha kashi a hannun sojojin Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ɗaya da nema dukkan suna birni mai ne. Jongorzo Football Club ta Maradi ta sha kashi ɗaya da Banza a birnin Maradi a hannun AS Sonidep ta Mampeter. GS Adda Tattawa ta kwashi kashin ta a hannun AS Nijelek ta wutar lantarki ɗaya da nema a birnin Tawa. Yannan a Yamai AS Police ta ƴan sanda ta sha kashi a hannun AS Guard National da ci 2 da nema. Da ci 3-1 ne Salis Sporting Club ta birnin Yamai ta karkare Racing Football Club ta Bukoci ta Yamai. Sai kuma Urana Football Club ta Arlet jihar Agadez da ta hankaɗe Espoir Football Club ta Zandar a birnin Arlet da ci 2-1. A wannan wasanni na ƙwallon ƙafa na Super League ta Jamhuriyar Niger inda ake mako na 16 ana fafatawa, yanzu haka AS Sonidep ta Mampeter ita ce ke kan gaba da maki 33 bayan wasanni 16. Sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale tana matsayin ta biyu da maki 32, yayin da Sahel Sporting Club ta birnin Mai take ta uku da maki 29. Da maki 28 ne AS Douanta Custom take matsayin ta hudu ta birnin Mai. AS Guard National du Niger tana matsayin ta biyar da maki 28, sai kuma ta shida AS Fanta Sojojin Jamhuriyar Niger da maki 24. Ta bakwai AS Police ta ƴan sanda tana da maki 23, sai Jangorzo Football Club ta Maradi dake da maki 18 tana matsayin ta takwas. Ta tara Racing Football Club ta Bukoki ta Mai tana da maki 18. AS Nijelek ta wutar lantarki tana matsayin ta 10 da maki 17. GS Adar ta Tawa tana ta 11 da maki 17. Sai Olympic Football Club ta Mai tana ta 12 da maki 15. Yanan ta 13 ita ce Irana Football Club ta Arlet jihar Agadez da maki 15. Sai ta 14 kuma Kutal Espoir Football Club ta Zandar da maki 12. To har yanzu dai a wasannin ƙwallon ƙafa a yau ne ake can ana ci gaba da fafata yanzu haka, inda a birnin London club din Chelsea ta kasar Ingila ke karbar bakuncin Bayern Munich ta kasar Jamus. Sai Napoli ta kasar Italia karbar bakuncin FC Barcelona a wasannin Champions League a mataki na kungiyoyi 16 masu neman zuwa quarter final. Yayin da a gobe idan Allah ya kai mu Real de Madrid ta kasar Spain za ta karbi bakuncin Manchester City ta kasar Ingila. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Hukumar da ke yaki da yaduwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar a samu barkewar cutar coronavirus a nan Amurka. A yau Talata, kwararriya a hukumar ta CDC Dr. Nancy Mazzonia ta ce an wuce shallin bisa alamar tambaya ko za a samu barkewar cutar a nan, batun da ake yanzu shine yaushe za ta barke. Ta kuma ce Amurkawa su kwanda shirin cewa ɓullar cutar za ta yi matukar shafar harkokin su na yau da kullum. Tana mai cewa ba za su iya hasashen girman yadda cutar za ta yadu a sassan kasar ba. Gargaɗin na hukumar ta CDC na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a yau Talata cewa ƙasashen duniya su fara tunanin hanyoyin da za su tunkari cutar idan ta ɓarke a yankunansu. Hakan dai na faruwa ne kuma yayin da shugaban Amurka Donald Trump a yau Talata ya ce an dasa matakan daƙile yaduwar cutar, duk da cewa ya nemi dala biliyon 2.5 daga majalisar dokokin ƙasar. To jami'a a Italiya ma na can suna fatan ganin sun daƙile yaduwar cutar wacce ake wa lakabi da COVID-19, bayan da a yau Talata aka samu su mutum 2 da suka kamu da cutar a Tuscany da Sicily dake da tazarar ruruwan kilomitoci daga arewacin kasar da aka hana shige da fice a wasu garuruwan yankin.
To masu sauraro, baki ne abin da ya faru a kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe, Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Mahmud Lalo da ya kana gabatar da shirin, da kuma Julie Leather's Question da ta hada shirin ta kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau Mr. Carl. Ni Hadiza Chari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin House na murya Amurka a birnin Washington DC.